This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Laraba 27 ga watan Janairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Kungiyar yaƙi ko kuma hukumar da take kare ƴancin bil'adama a duniya, Human Rights Watch, ta fitar da rahoto na shekara-shekara inda take zargin gwamnatoci a faɗin Afirka da cigaba da mulkin danniya a shekarar da ta gabata. Ita kuma kungiyar da take yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya ta baiwa ƙasashen Somalia da Koriya ta Arewa da Afghanistan zaman ƙasashe da aka fi karɓa ko kuma cin hanci da rashawa. Yau da Laraba ke sa ran kwamitoci ko kuma kungiyoyin ƴan tawaye a ƙasar Siriya za su bayyana matsayinsu dangane da shawarwarin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya take shiryawa.
A shirin namu na yau za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Kenya yanzu haka, inda ake sa ran zai yi wasu tarurruka akan wasu batutuwa, ciki har da
kar kuma amanta cewa a yanzu haka muna da matsaloli iri guda da mu da kasar Kenya. Ka san fitinar Al-Shabaab din nan da fitinar Boko Haram din nan duka sun haɗe a cikin dangantaka da suke da kungiyar ISIS din nan.
Mai magana da yawon fadar shugaban kasar Najeriya kenan Malam Garba Shehu Anjima, kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji rahoto akan ziyarar ta'aziyyar da jakadan Amurka a Kamaru ya kai wa fadar gwamnatin kasar akan harin da aka kai a jihar Arewa mai nisa kwanan nan. Muna kuma ɗauke da rahoto akan shirye-shiryen zaben da ake yi a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin Himma, wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakamakon wani sabon rahoto da kungiyar da take kare haƙƙin bil'adama ta duniya, wato Human Rights Watch, ta fitar, ta ce shekara ta 2015 ga Afirka ta kasance shekarar da aka ci gaba da mulkin danniya a duk faɗin nahiyar. Kungiyar mai cibiya na Amurka ta ce gwamnatocin Afirka da dama, musamman waɗanda suke gabashi da kuma tsakiyar nahiyar, sun aza sabbin takunkumi ko wasu matakai na matsin lamba kan ƴan hamayya da ƴan jarida da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama galibi domin su samu nasara wajen zaɓe. Human Rights Watch ta ce babu inda al'amarin ya fi tsanani kamar Burundi, inda jami'an tsaron ƙasar suka kashe masu zanga-zanga masu yawa waɗanda suka fito domin nuna adawa da shirin tazarcin shugaba Pierre Nkurunziza. Hakanan kungiyar ta ce hukumomi a Uganda suna ƙara matsin lamba kan ƴan jarida gabanin zaɓen ƙasar da za a cikin watan Fabrairu nan mai zuwa, yayin da gwamnatin Rwanda ta aza takunkumi mai tsanani kan ƴancin magana, yayin da take ƙarfafa dokoki da za su baiwa shugaba Paul Kagame damar yin tazarce. Rahoton ya ce wasu ƙasashe da suka hada da Ethiopia da Angola da Zimbabwe da Swaziland sun yi watsi da kiraye-kirayen da ake musu na yi wa wasu dokoki da manufofi masu assasawa jama'a garan Balu, waɗanda burin dokokin shi ne daƙile ƴan hamayya. Kungiyar Human Rights Watch ta kuma zargi sojojin Sudan da laifin amfani da fyaɗe a zaman makami na yaƙi a yankin Darfur.
Wani sabon rahoto da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya, wato Transparency International, ta fitar ya nuna cewa ƙasashen Somalia da Koriya ta Arewa da Afghanistan a zaman ƙasashen da suka ɗara sauran ƙasashen duniya wajen karɓa da bada cin hanci da rashawa. A jiya Laraba ne kungiyar ta bayyana rahotonta na shekara-shekara, inda take dogaro akan abin da ta kira ra'ayoyin ƙwararru wajen auna mizanin cin hanci da rashawa a hukumomi da ma'aikatan gwamnati. Samun maki mafi ƙaranci yana nufin ƙasa ta saki hanya ainihin kan cin hanci da rashawa. Rahoton ya baiwa Somalia da Koriya ta Arewa maki 8-8, yayin da Afghanistan ta samu maki 11. Babu ƙasar da ta samu 100%, amma wasu sun kusa, inda ƙasar Denmark ta samu kashi 91 cikin 100. Ƙasashen Finland a Sweden suka samu maki 90 kowace. Shugaban kungiyar Jose Ugas ya ce rahoton ya nuna cewa har yanzu cin hanci da rashawa yana nan da ƙarfi a faɗin duniya. Duk da haka, rahoton ya nuna cewa ba shekara ce da jama'a saka fantsama akan tituna domin nuna adawa akan cin hanci da rashawa. Yace jama'a a fadin duniya sun fito domin gaya wa waɗanda suke rike da madafan iko cewa lokaci yayi na yaki da tsangwamen cin hanci da rashawa. Ƙungiyar Transparency International ta ce fiye da mutane miliyan 6,000 galibi al'umma da suke doron ƙasa suna zama a ƙasashen da suke fama da matsanancin cin hanci da rashawa.
Yau Laraba ke sa ran kwamitin wasu manyan ƙungiyoyin 'yan hamayya a Siriya za su bayyana ko za su shiga shawarwarin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya take shiryawa a birnin Geneva. Jiya Talata jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya Stefan de Mistura ya tura takardun gayyata ga waɗanda za su halarci taron na sulhu, amma ya ƙi bayyana ko su wane ne jerin sunayen waɗanda aka gayyato. Babban kwamiti kan shawarwarin sulhun ya dage cewa shi ne kaɗai zai kasance a zaman wakilin 'yan hamayya a taron, duk da cewa wakilan kwamitin sun nuna alamar za su halarci taron sai zuwa yau ne wakilan za su bayyana matsayinsu takamaimai. Wasu ƙungiyoyin hamayya masu yawa waɗanda ba sa cikin kwamitin sun ce su ma sun samu takardun gayyata, ciki har da Haithman Manna, fitacce a reshen siyasa na ƙungiyar Gamayyar Kurdawa da kuma Larabawa.
Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira da a gaggauta yin magunguna da rigakafi na zazzabin Zika da a halin yanzu mutane a kasashen duniya daban-daban har 20 ne suka kamu da cutar. Fadar White House ta ce shugaban na Amurka ya yi taro da masu bashi shawara akan harkokin kiwon lafiya domin shawarwari akan yaduwar cutar da kuma illata kan harkokin tattalin arziki da ci gaba a yankin. Kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bayyana, cutar ta zazzabin Zika ta kama mutane akalla 4,000 waɗanda ake zargin sun kamu da cutar a ƙasar Brazil. Cutar da ake dangantawa da jarirai da aka haifa da ƙananan kai, cutar da kuma take shafa haɓakar ƙwaƙwalwa. Cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta gargaɗi mata masu ciki da su nisanci yin tattaki zuwa ƙasashen da suke fafutukar wannan cuta. Jami'an kiwon lafiya a jihar Virginia ta nan Amurka sun faɗa yau Laraba cewa an tabbatar da cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar, sai dai sun ce jama'a su kwantar da hankalinsu, cutar ba za ta bazu ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na ƙasar Kenya, ƙasar da ita ma take gwagwarmaya da 'yan bindiga Al-Shabab kamar yadda Najeriya take fama da 'yan Boko Haram. Umar Faruk Musa ya ji ƙarin bayani game da wannan ziyarar daga Malam Garba Shehu, kakakin fadar gwamnatin Najeriya.
Yau ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai fara ziyarar kwanaki uku a ƙasar Kenya, inda zai halarci taron jajen kisan sojojin Kenya da ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda na Al-Shabab na Somalia suka yi a ranar 15 ga wannan watan. Sa'annan daga bisani ya halarci wasu taruka na diplomasiya da ma bunƙasa cinikayya ko kasuwanci tsakanin 'yan ƙasar ta Kenya da na Najeriya, wanda shi shugaba Muhammadu Buhari da takwaransa za su jagoranta. Daga bisani ne shugaba Muhammadu Buhari ranar Juma'a ake sa ran zai halarci taron shugabannin kasashen Afirka wanda za a yi a Addis Ababa ta ƙasar Ethiopia, a hurumin nan na tarayyar Afirka, domin tattauna sha'ani da haɗa cinikayya da tsaro da sauran abubuwan da mahalarta taron za su gabatar. Akan haka ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasa na Najeriya, domin in ji ƙarin bayani akan wannan ziyarar ta Muhammadu Buhari.
Ita ziyara ta Kenya ziyara ce ta mai mulki na Najeriya da zai kawo tsara ƙasa wadda take 'yar uwarmu ce Kenya, wanda yake muna da tsohuwar dangantaka shekara da shekaru. Karamanta cewa a baya can har gudunmuwa iri-iri mun kawo mayaƙanmu na Najeriya su zo su taimaka wa wannan ƙasa domin su samu zaman lafiya su kansu da kwanciyar hankali a sake gina wannan ƙasa. Kar kuma a manta cewa a yanzu haka muna da matsaloli iri guda da mu da ƙasar Kenya. Ka san fitinar Al-Shabab din nan da fitinar Boko Haram din nan duka sun haɗe a cikin dangantaka da suke da ƙungiyar ISIS din nan. Saboda haka akwai maganar tsaro da za a yi don a tattauna a yi maganin shigar makamai irin ƙasashenmu domin a yi ɓarna da su. Addis Ababa ta san cewa duk watan ɗaya na sabuwar shekara shugabannin Afirka sukan yi taro a Addis Ababa domin su tattauna akan harkokin Afirka. Saboda haka wanda zai kai shugaban kasa zai yi muhimmin jawabi kuma a wannan taro kamar yadda ake sani insha Allah.
Yanzu kana ganin cewa tarukan nan da zai yi a Kenya da kuma Addis Ababa kamar za a iya cewa kungiyar tarayyar Afirka za ta iya yin wani matsayi ne na musamman akan matsalar tsaro da ke haddabar wannan sashen na nahiyar Afirka?
Sosai kuwa, don ka san cewa ai shi shugaban Muhammadu Buhari a matsayinsa na shugaban Najeriya shi ne shugaban kwamitin tsaro na kungiyar haɗin kan Afirka. Saboda haka wannan ajanda tana da muhimmanci a gare shi. Kuma ka san wannan magana ta yaƙi da rashawa da cin hanci da yake yi, ni fa ina ganin hangen da ake ma fa abin nan Afirka ma za ta ci moriyar abubuwan nan da suke fara. Yadda ka ga ƙasashen duniya yanzu suka fara sa ido akan abin da ake yi a Najeriya, suna yabawa, suna ƙarfafa gwiwar a ci gaba da yi.
Don haka kamar za a iya yin wani matsayi na yadda ƙasashen Afirka za su taimaka wa juna gurin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da ke durƙusa da ci gaban su kenan.
Ina ganin lallai a saurari shi jawabin shugaba Muhammadu Buhari. Abubuwan nan za su taso a ciki insha Allah.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da dai da shi dangane da ziyarar kwanaki uku da shugaba Muhammadu Buhari zai kai ƙasar Kenya da Ethiopia. Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla gaishe da Umar Faruk Musa. Biyo bayan harin kuna bakin wake da wasu ƴan wato da ake zaton ƴan Boko Haram ne suka kai a jihar Arewa mai nisa ta ƙasar Kamaru, jakadan Amurka a Kamaru ya jajanta wa gwamnatin ƙasar a wata ziyara da ya kai a fadar gwamnatin. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani.
Jakadan ƙasar Amurka wanda yake kafa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Emmanuel Steven Rosa, ya kai wa kakakin gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru isa cirin mabakari ta'aziyya a ofishinsa da ke fadan ƙasar Yawunde domin mutuwan mutane 32 da 'yan mata guda 4 'yan ƙunan bakin wake suka halaka su a garin Bodo da ke jihar Arewa mai nisa, da ma jajantawa iyalan waɗanda suka jikkata su guda 86 wanda a yanzu haka ke kwance a asibitin garin Marwa. Jakadan Amurkan ya ce, "Ina mika ta'aziyyata ga daukacin al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru, kuma ba za mu gajiya ba wajen taimakawa kasar, musamman ma kan yakan 'yan tsageren Boko Haram." Jakada Rosa ya ci gaba da cewa, "Muna da yarjejeniya tsakanin mu da ministan labarai na kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin ba su labarai na sirri." Ya ce, "Yanzu haka za mu ƙara kaimi da ma canja sabon salo domin taimakawa dakarun ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da sababbin dabarun yaƙi, da ma ba su labarai masu inganci domin gamawa da 'yan ta'addar Boko Haram." Kuma ya ce yana fata nan ba da jimawa ba za a ci illa 'yan ta'addan a faɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru baki ɗaya. Shi ma gwamnan jihar Arewa mai nisa, mijin Yawa Bakari, ya ziyarci babban asibitin garin Marwa domin ganewa idanuwansa irin ɓarnar da maharan Boko Haram suka yi wa al'umman garin Bodo. Gwamnan ya ce, "Shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musta Biya, cikin sakonsa da ya aiko na ta'aziyya, yana yi wa iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ta'aziyyar rashin da suka yi, kuma yana ba su haƙuri. Sannan waɗanda suka jikkata yana yi musu addu'a da fatan mai duka ya ba su sauƙi." Gwamnan ya ci gaba da cewa, "'Yan ƙunan baƙin wake guda 4 ne suka aikata wannan aika-aika." Sannan yana ci gaba da jan hankalin al'umman jihar Arewa mai nisa da su sanya idanu sosai wajen mu'amalan da suke yi da jama'a.
Babban likitan asibitin garin Marwan ya ce, "Suna karɓan waɗanda suka jikkata ne, amma waɗansu fa rai kwakwai ne mutu kwakwai."
Wannan hari dai a 'yan watannin nan shine harin da ya fi muni, a yayin da dakarun ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suke ƙyarin cewa suna cin illan 'yan ta'addan Boko Haram. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaishe da Muhammad Awal Garba. Yayin da ya rage sauran kusan wata ɗaya a gudanar da zaɓe a Jamhuriyar Nijar, yanzu haka dai 'yan ƙasar sun maida hankalinsu akan karɓar katin zaɓe, duk da cewa dai akwai 'yan matsalolin da suke fuskanta. Ga Shu'aibu Mani da ƙarin bayani.
Ayyukan raba katocin masu zabe na kankama da kyau sai dai har kawai yanzu ba a rasa ɗan matsaloli da mustaka kala su kariya ba duk da abun akwai tsari a ciki Malam Sadusa Abdu dan kwamitin raba katocin zabe kuma mai lerwai a cikin kungiyar INDDH
wasu mutanen gabaɗaya suke tahowa kowa so yake samu gabaɗaya to nan ne ake samun ɗan matsaloli
cikin jerin sunayen masu zaben ba a samu matsala ba
eh gaskiya an samu matsala tunda akwai karce kama sura bildi da mazadujika da zaria da nuvo kare inda shine inda aka ruba sunaye saboda mu wani tsari ne kai ba muna tada kanmu ba mu kartoci da aka ba mu su sai da muka je muka yi lusahin su dukan su muka diba muka ga kaman masu zabe nawa ne kannan da muka zo muka kilga kartocin kaman nan buzu dan zambadi da muka zo muka lissafa masu zabe nawa ne aka rubuto kuma sai muka lissafa kartocin kartocin da muka lissafa sai mu samu wasu an yi ƙari to wannan ƙarin sai mu jenye su mu san mutun nawa ne ke zabe kati nawa ne ke gare mu don ku suna nan mun hidda
so shi da dama ne aka kebe walau a gidan masu ungoyi ko kuma gidajen samariya kai kaka amsar katocin zabe ke tafiya a sabon gari
mu alhamdulillah ga shi da yanzu mun zo amsa
ka samu
eh ba muna bisa lagi da ba mu samu ba
to ya kaga tafiya ko kuma tsarin ba da katin
ana da bakin gulbado kowa na fahimta
na samu tau amma ta malam misali ta ba amma ita ce ita ma nake zan diba na in gani ina same ta
hakika an rubuta ta
an rubuta ta
ba ni ma na samu tauran ta yayu na ce da ta madan dita nake ne
eh ga tanan dai mana jira
alama akwai layi dogo
a walayi dogo
na saran ka samu katin taka
insha Allah
suma masu ungoyi na ya bakin kokarin su wajen tarotar kawun su sa ashwan nan katoci mai ungon marada Mallam Kabiru Ma'azu Maradi
to gargan da zamu duk wanda Allah ya sa tunda dai yanzu ma kowa na da labari an fara raba kati yanzu kiran da zamu jama'a kowa ya kokari yazo ya amshi katin shi kuma in za ya towa ya to da takarrun da aka yi mai rasar sama in passport ne in takarra haihuwa ce in libari ne dan ya gwaji wannan takarra ita ce shaida an rubuta shi ga lamba ta ga komi
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali
haka ka wadi kowa ya shaida shatan zabe
ku yi zabe adali
Madalla a gaishe da Mani Shaibu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a ci gaba da tattaunawa wanda muke yi da bakon namu a cikin shirin himma ba ta garago. Idan ne masu aure na biye da mu, muna tattaunawa ne da bakon mu Oluwatosin Alfred, dan asalin jihar Osun da ke zaune a nan Amurka. Kuma a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda yake muna bayanin kasuwancin sayar da mota ta duniyar gizo. Yau ma anan zamu dora. To amma ta yaya za ka ga mota a hoto kuma ka tantance tana da kyau, kuma har ka mika kudinka ba tare da ka shiga cikin ta ka tantance ta ba.
Oh, when I see this online, I see that it's a very nice car, but you can't beat it on picture. You have to come and inspect it physically and make sure the car runs good, and that's what exactly I did. And sometimes you can have a mobile mechanic to check it out for you. You don't have time to come over to Delaware. You don't have to run around too much. You can delegate it. But if you think you have the time, this is an all-day season right now. I say, okay, let me just have fun with my family. Let's come down here and check it out. This Delaware, like for example, Delaware is just 1 hour, 30 minutes to get here. If I buy a car from, let's say, Florida now, I'm not going to go there. I'm going to send a mobile mechanic to check it out. And once it's okay, maybe I pay the mobile mechanic like $75 or something to check it out. If he says it's not okay, then I'm not buying it. And I'm going to sit in front of my computer in the office and then landing all this.
Wannan na faruwa ne idan kana shakku, kuma duk inda kake wannan kasuwanci baka rasa bakanikenka wanda zaka tura wani lokacin kuma sai ka je da kanka ka gane wa idaninka.
To batun duki da kuma da kace kana koyarwa, wannan kam na san dole sai kana sai kai da kanka ne zaka yi shi. Shi kuma ya ake yin wannan?
You have to be physically there, but you don't have to do it by yourself. You can have instructors, to work for you too. You understand? But right now, that one, I don't have my own driving school yet. But I've been in driving school business. I've been a certified instructor in Maryland. Because in America, you have to be certified for every little thing. Even if you are cleaning the floor or you are cleaning the toilet, you have to be certified. If you want to be a barber in America, you have to be certified.
Ba shakka tilas ne sai kana wurin, amma kuma a ɓangare guda ba dole ne sai kai da kanka ne za ka yi shi ba. Kana iya ɗaukar masu koyarwa illa dai wajen naka ne, kai ne ke ɗaukar kusan ɗawainiyar komai da komai a wajen idan ka ci da koyarwan. Wannan ma duk a halin yanzu ban da na wani kaina.
To ko kana tunanin samun naka kuma yaushe?
Kwarai da gaske nan ba da jimawa ba, ba shakka ina tunanin samun nawa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Na daɗe da samun izinin koyar da tuki a nan jihar Maryland, domin a nan Amurka ba wai da ka iya mota ne kawai sai ka fusgi mota ka hanya ba. Ina nan akwai dokoki waɗanda tilas ne sai ka ci musu kafin a amince maka ka yi tuki. Kenan Amurka fa ko sana'a shara kake ko wanzami, to sai ka samu takardun ƙwarewa. Ba wai kawai za ka siyo kayan kwasan shara ba ne, ka riƙa cewa mutane kai mai kwasan shara ne ko kuma kai wanzami ne, nan haka ba ta yiwuwa.
To kai tun yaushe ka samu license ne iya koyawa wani tuki?
I have been certified in Maryland MVA instructor since 2003.
Na samu wannan takardar shaidar ne tun a shekarar 2003, amma fa a jihar Maryland ne kawai. Sauran jihohi, kai ko DC wato gundumar Columbia nake son nasu, to ya sha bamban daga wannan jiha zuwa waccan. Idan ina son na DC, to wajibi ne sai na je can na samu.
Yanzu menene bambanci na da kai? Ban iya koya ma kowa mota duk ko da yake na iya tuki? Har sai na nemi wani izini?
You give me access to 20 people in Maryland. Only. Maryland only. Not other states. Train them how to drive in Maryland. I can train. If I want to be a certified instructor in DC, I have to get a instructor license in DC.
Kware kuwa ni a nan jihar Maryland kadai aka amince na koyar da wani kamar da na faɗa maka tun farko. Muddin na sake na wuce jihar Maryland har aka kama ni, to kashi na ya bushe. Balle kai da kila ko lasisi ma baka da shi na kwarai.
Abin nake so in tambaye ka anan shine, tunda wannan yana buƙatar kasancewar mutum a wurin, to kenan sauran harkokin mutum za su yi karo da cikas?
It's not going to suffer.
Okay.
We are so lazy in Africa that we are not multitask.
Ko kusa wannan ba haka nan bane. Idan a ce ni ke da shi, a mutane zan samu su rika dubawa, ni kuma ina can cikin gari wajen wasu harkokin. Mu Afirka mun fiye ragwanci, amma wannan ai ba wani abu bane. Daga cikin office ɗinka ko ɗakinka za ka rika ba da umarni.
To ba ga samun takardar izini, me mutum ke bukata domin samun damar ka fara wannan kasuwanci ina nan na tukin mota ko kuma koyar da tukin mota?
To establish it, you have to the license to be a driving school operator with motorbike administration.
Na farko kana buƙatar lasisin buɗe makarantar koyar da tukin mota daga hukumar kula da harkokin motoci ta Maryland, kwatankwacin hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya, wato Federal Road Safety Commission. Wannan wani abu ne da ya dace a ce Najeriya ta kwaikwaya, domin hakan zai samar wa ƙasar kuɗin shiga, sannan kuma ya inganta harkokin tuki a ƙasar.
To Mustapha da Dakta anan, a shiri na gaba ka ci gaba da yi muna bayani. Yau kuma nan shirin namu zai rasa aya, sai rana ta yau baƙon namu zai ci gaba da yi muna bayani inda muka kwana. Yanzu a madadin shi baƙon namu Mr. Oluwatosin Alfred da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, ni Ilada Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa shi take riga inji fulani, riga babu busa shi.
Madalla a gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Shirin zai fara da wasiƙar Amadu Manaja daga karfin madakin Bauchi. Ya ce, muryar Amurka, ku bani dama in ji jinawa gwamnan jiharmu ta Bauchi, barista M.A. Abubakar, bisa ga manyan atituna da ya kaddamar a jihar. Haka kuma muna kira ga gwamnan ya hanzarta gudanar mana da zaben kananan hukumomi a jiharmu, kasancewa gwamnatin PDP ta saka kananan hukumomin cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa a jihar. Sai wasikar Yahuza Sahabi ɗan daidai kan ba ya ce, assalamu alaikum muryar Amurka, Don Allah ku bani dama in kira ga shugaban talaka Muhammadu Buhari da ya dubi halin da talakawa ke ciki na tsadar rayuwa ganin yadda farashin kayan masarufi ke karuwa kullun da wannan muke kira ga Baba Buhari a taimaka ma yadda talakawa za su samu sauyin rayuwa cikin sauki. Wasika ta gaba ta Mamul Salihu Kaura ne. Yace don Allah sashen Hausa na murai Amurka. Ku tambara muna gwamnan jihar mu na Zamfara Abdul Aziz Yari Abubakar akan batun kasafin kudin shekarar 2016 da muke ciki. Shin ko gwamnan ya mance da maganar kasafin ne domin gashi watan Janairu na shirin karewa amma har yanzu babu ko labarin kasafin kudin wannan shekarar. Shi kuma Ukasha Abdulsalam Koko na jihar Kebbi yace haba gwamna Atiku Bagudu na jihar mu gaskiya binciken da kake yi ya kamata kasancewa ba shine gaban al'ummar jihar Kebbi ba mu al'ummar jihar Kebbi canji muke son mu gani kamar yadda an ka faɗa mana lokacin da ake neman zabe. Budai Amurka mu al'ummar karamar hukumar mashina dake cikin jihar Yobe ba abin da zamu cewa shugaban ma'aikata na karamar hukumar mu na mashina wato DPM sai fatan alheri sakamakon jajircewa da yayi muka samu ruwan sha mai tsafta a garin mashina. Allah ya saka masa da alheri. Wasika daga yakuji matar Amadu na bata mashina. Shi kuma Nora Bello yace assalamu alaikum murar Amurka muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari akan cewa ya tabbatar ya samar da wadataccen man kananzir a duk fadin Najeriya ganin yadda talakawan kasar ke shan wahalar neman man a gidajen mai. Sako daga Nora Bello Daraja Kasai Musau. Shi kuma Aliru Lurwani cewa yayi taimaka ma manoma da kayan noma kamar taki da amfani mai tsafta shine zai kawo ƙarshen dogaro ga man fetur. Zamu kawo ƙarshen wannan shirin da wasikar haɗin gwiwa ta Abi Sani Murabus Attajiri Garki da Awalu Garki. Gabade babban magane kukan mu shugaba Muhammadu Buhari tabbas tafiye-tafiyenka mun gamsu da su ta fatan Allah ya sa ka gama lafiya.
To madalla yanzu kuma kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
Hukumar yaki da manyan laifuffuka ta Amurka wato FBI ta kama shugabannin gungun mutanen nan da suke zaman dirshin a wani gandun daji a jihar Oregon dake arewa maso yammacin nan Amurka na tsawon wata ɗaya yanzu. Shugaban gungun mutanen Amon Bandi da wasu mutane sun bar gandun dajin ne jiya Talata kan hanyar zuwa wani taro lokacin da jami'an tsaro suka tsaye da motar. Sanarwar da hukumar ta FBI ta bayar ta ce an yi musayar harbe-harbe a matakin haɗin gwiwa da suka ɗauka tare da ƴan sanda da suke yankin kuma an kashe mutum guda. Sakamakon wani rahoto da kungiyar da take kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato Human Rights Watch ta fitar ta ce shekara ta 2015 ga Afirka ta kasance shekarar da aka ci gaba da mulkin danniya a duk faɗin nahiyar. Kungiyar mai cibiya na Amurka ta ce gwamnatocin Afirka da dama musamman waɗanda suke gabashi da kuma tsakiyar nahiyar sun aza sabbin takunkumi ko wasu matakai na matsin lamba kan ƴan hamayya da ƴan jarida da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama galibi domin samun nasarar zaɓe.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda sauyin farashin kalanzir ya shafe ku. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya Mr. Nelson Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.